الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد وجاءت قال تبتا الله سبحانه وتعالى wanda ya sake kaddara haduwar mu domin ci gaba da karatun mu na hadisi a cikin littafin mu mai albarka littafin sifatu salatin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam من التكبير إلى التسليم كأنك تراها واللفر ببما لمن مسلنجي الشيخ الإمام المحدث أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه أكراتو واندي قباتا دتيمكو الله سبحانه وتعالى مدى تكيم بياني دنگني دعبن ديشا في أبو واند مأيكي عليه الصلاة والسلام ya kasance yana karantawa na Al-Qur'ani a cikin salloli waɗanda suke ababen farbantawa a kan shi. Mun ɗauki salloli guda biyar, Al-Fajr, Al-Zuhur, Al-Asru, Al-Maghribu, Al-Isha'u, wanda a yau insha Allahu tabaraka wa ta'ala za mu tashi daga farkon salatul layl. Haka ne ko? Salatul layl. Wato abubuwan da ma'aiki alaihi salatu wassalam ya kasance yana yi yana karantawa a cikin sallarsa ta dare. Wa kana sallallahu alaihi wasallama rubbama jahara bil qira'ati fiha wa rubbama asarra. Jakadan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kasance so da dama ma wani lokacin yana bayyana karatu a cikin sallar dare, yana yin qiyamul layli karatu a bayyane, a waɗansu lokutan kuma so da dama ma kuma yana yin karatu ɗin na sallar dare a asirce. Wato taratan yusirru wa taratan yajhahu, wani lokacin yayi karatun a asirce, wani lokacin yayi karatun a bayyane, kamar yadda wannan mun tattauna a kai shi a can kwanan baya. Hadisi Abdullah ibn Abi Qais wanda yana cikin sunan Abi Dawud, Abdullah ibn Abi Qais yace na tambayi na Aisha iyalin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam kayfa kanat qira'atuhu yusirru bil qira'ati am yajharu. Qalat Aisha radiyallahu anha kullu dhalika kana yaf'alu rubbama asarra wa rubbama jahara fa qultu alhamdulillahi alladhi ja'ala fil amri sa'atan. Abdullah ibn Abi Qais yace na tambayi iyalin ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka karatun ma'aiki alaihi salatu wassalam ya kasance cikin qiyamul layl din sa yana yin karatu a bayyane ne ko kuma yana yin karatu a asirce ne? Dan Aisha tace dukkanin guda biyu din nan yana yin su kullu zalika kana yaf'al, waɗannan guda biyun da bayyanawa din da asircewa din kowanne yana yi, rubbama asarra wa rubbama jahara. So da dama ma wani lokacin yana asircewa karatu din a qiyamul layl din, kuma wani lokacin kuma yana yin shi a bayyane. Abdullah ibn Abi Qais yace fa qultu alhamdulillahi alladhi ja'ala fil amri sa'atan, sai nace godiya ta tabbata ga sarki Allah wanda ya sanya yalwa cikin al'amarin, sanya halaccin guda biyu dukkanin su fuskokin nan guda biyu da al-israr da kuma al-jahr din, da asircewa din da kuma bayyanawa din. يقصر القراءة فيها تارة ويطيلها أحيانا. واتو أولاً سلوكتاً ينا قجر تكراتو يأي كراتو باسو, أولاً سلوكتاً كما ينا سوي تكراتو يأي كراتو ميسو. واتو ونلوكة إذن ياسا مكان جي إماتكي هلم بلاغرو ko kuma waɗansu lokuta to yana yin karatu ɗin a gajarce. Ya kasuru alqira'ata fiha taratan, a waɗansu lokutan yana yin karatun a gajere. a gajarce wa yutiluha ahyanan a waɗansu lokutan kuma yana yin karatun mai tsawo a kowace raka cikin rakawoyin sallata shi wa yubalighu fi idalatiha ahyanan ukhra wato a waɗansu lokutan kuma yana ma zurfafawa wajen tsawaita wannan rakawoyi din yana tsawaita karatun wato qiyamul layli wato yana da kai huskoki guda uku kenan waɗansu lokutan ma'aiki alaihi salatu wassalam yana yin karatun a gajarce ba shi da yawa ba shi da tsawo gwalgwadon suratul muzammil ko wata tsayuwa kamar yadda za mu tarra athar na Abdullahi ɗan Abbas Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi wanda al-Imamu Abu Dawud da waɗansu daga cikin malamai sun fitar da shi a cikin littattafansu wanda Abdullahi ɗan Abbas ya ce na kirdadanci qiyamul layli ta ma'aiki alaihi salatu wassalam ko wata tsayuwa na lissafa iya abin da yake karantawa cikinta shine yana karanta gwalgwadon suratul muzammil za mu ga cewa suratul muzammil kuma bata huce tsumuni ɗaya da wani ɗan kai ba a waɗansu lokutan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yana yin karatu ɗin haka a waɗansu lokutan kuma yana yin karatu tsaka-tsakiya shi bai huce gona da iri wajen tsawaitawa sosai ba sannan kuma shi bai yi gajerun surori ba sai ya tsaka-tsakiya yana karanta suratul baqara a tsayuwa ɗaya ali imran a tsayuwa ɗaya nisa'i a tsayuwa ɗaya ma'ida a tsayuwa ɗaya kaga wannan ya tsawaita sosai ko amma a haƙƙinsa kuma akwai tsawaitawa da tafi wannan yawa mun gane to a waɗansu lokutan kuma yana kaiwa makura wajen tsawaita su bayan da zai iya karanta izu goma a tsayuwa ɗaya kamar yadda za mu tarra hadisin Huzaifa ibn al-Yaman ma'aiki alaihi salatu wassalam tun daga baqara sai da yi matashin yubayyinu llahu lakum an tadullu wallahu bi kulli shay'in alim sai da ya gama karatun suratul nisa'i sannan ya ruku a tsayuwa ɗaya mun gane hatta qala abdullahi ibn mas'ud radiyallahu anhu har dai abdullahi dan mas'ud daya daga cikin sahabbai na ma'aiki alaihi salatu wassalam Allah ta'ala ya kare yadda da shi yace sallaitu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallama laylatan wato nayi sallan nafila tare da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama a wani dare naje na tarar da ma'aiki ya fara qiyamul layli nayi kutse na shiga nima na fara tare da shi falam yazal qa'iman ma'aiki sallallahu alaihi wasallama bai gushe ba a tsaye yana ta karatu yana ta fesa tilawa yana ta karatu hatta hamamtu bi amri sawin har sai da nayi niyyar yi wani al'amari wanda yake mai muni har sai da nayi niyyar aikata al'amari wanda yake mummuna ila abu wa'il talimu abdullahi dan mas'ud yace sai muka ce da shi sai aka ce da shi wa ma hamamta me kai niyyar aikatawa mai muni din wala hamamtu an aq'uda wa azara an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace nayi niyya in zauna in shafa wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam lafiya ya ci gaba da sallar shi saboda da ba kayan su ne wato saboda ma'aiki yanda ya tsawaita sallah din nan ya tsawaita sai da Abdullahi dan Mas'ud ya ji gabaki daya ya fita daga hayyacin shi hal ya ma ya fara shawarar shin zai tsaya ne ya zaura ya kyale ma'aiki ya ci gaba da sallar shi ko kuma a'a sannan ma'aiki ya ruku zamu ga kuma Abdullahi dan Mas'ud cikin sahabatu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin waɗanda suke da kai annahafa wanda suke da kai rashin yaunin jiki wanda suke da kai sirantakar jiki saboda yaunin jiki wani lokacin shi yake sawa mutum ya ji ya gaji idan an tsaya to akwai rashin nauyin jiki da kuma sabo sai ya zama to Abdullahi dan Mas'ud tsayuwar da ma'aiki alaihi salatu wassalam yake yi shi bai saba irin wannan tsayuwa din ba mun gane da kyau sai ya zama to tsayuwar ta bashi wahala saboda zamu ga cewa ma'aiki alaihi salatu wassalam kamar yadda hadithin nana Aisha da hadithin Mughira ibn Shu'ba Allah ta'ala ya kare yadda da su ya tabbatar da cewa ma'aiki yana qiyamul layli har kafafuwan shi suna kunkumbura suna ta tsatsagewa saboda dadewa a tsaye aka ce wa ma'aiki alaihi salatu wassalam kana wahaltar da kanka me yasa kake haka bayan da Allah ta'ala ya gafarta maka laifin da ka aikata wanda ya gabata da ma wanda ya jinkirta zalace afala akunu abdan shakura shin bazan so ba in zamanto bawa mai tsantsanta godiya ga mahaliccin shi subhanahu wataala, ai tuwon girma mai sanama tunda dai hal an gafarta mun kusakure na, to kuma yana da kyau a ce ni kuma in ƙara godiya ga Allah ta'ala kan wannan ni'ima mai girma da aka mun, tare da cewa ba ni kadai ne bawa na Allah ba, ba ni kadai bane jakada na Allah, amma kuma ni na samu wannan lasisi din li yaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdika siratan mustaqima ta afala akunu 'abdan shakura. Wa qala Hudhayfa ibn al-Yaman, Hudhayfa ibn al-Yaman, Allah ta'ala ya kare darashi da mahaifinsa, yace sallaitu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam, wato wannan hadisi na Abu Wa'il na Abdullah ibn Mas'ud, al-Imam al-Bukhari da al-Imam Muslim sun fitar da shi, iya inda al-Imam al-Bukhari ya kadaita da shi shine laylatan sallaitu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam wa lil-Bukhari laylatan wa lahumā falam yazraq qā'iman hatā habawtu bi amri saw'in قلنا وما هممت قال هممت أن أقعد وأذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حذيفة ابن اليمان يتي ناي صلى ترد ما يتي صلى الله عليه وآله وسلم أول الدري فافتتح البقرة بايا قم كراتون فاتحة كو سرجي أبو دي كراتون سورة البقرة فقلت سرجي يركو عند المياه لألا zai yi ruku'u lokacin da ya iso kan aya ta 100 ciccif, zai karanta aya 100 ce sai kuma ya yi ruku'u, summa madda lokacin da ya zo aya ta 100 ciccif sai ma yake alaihi salatu wassalamu a lokacin nan ma ya kara wato sawa ta giya din, sai ya ci gaba da karatu ya huce. Fa qultu yusalli biha fi rak'atayn, Abdullahi wato Hudhayfa ibn al-Yaman ce sai da ce ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam zai karanta suratul baqara ne, zai karance ta ne cikin rak'o'i guda biyu, zai raba ta biyu yayi sallah da ita rak'a biyu, a rak'a ta farko zai kai bakin wato laysal birra an tuwallu wujuhakum, a rak'a ta biyu daga laysal birra zuwa fansurna allaqaw bil kafirin ko na makabancin haka. Fa madda yazo gurin da ya kamata a ce ta rabu gida biyun, amma kuma ya huce yake tsayawa. فقلتُ يركعُ بها عبد الله بن مسعود wato Hudhayfa yace sai nace yarkau biya la Allah ma yake alaihi salatu wassalamu zai karance ta ne dukanta a tsayuwa daya zai yi ruku'u da ita kenan, ya karance ta ga baki daya da yazo fansurna alla qawmil kafirin tunani na ruku'u zai tafi, sun maftataha an-nisa kawai sai da ji kuma ya ma shiga wata sura, ya bude karatun suratul nisa'i. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها يا شجيتا ثم افتتح آل عمران يكرن شي سورة النساء كباجدا صدقكم ويقول يكرن سورة آل عمران لا مغتشوا سورة النساء سورة آل عمران وتيتي أقبو وتيتي أبايا نعم نعم daga bakara sai wace sai Ali Imran, amma anan kuma sai me sai ya karanta Nisa sai kuma ya karanta Ali Imran, yace haka za fi riwayati, haka yake a cikin wannan riwaya bi taqdimin nisa'i ala Ali Imran, da gabatar da suratul nisa akan suratu Ali Imran, wa huwa dalilun ala jawaz tarki mura'ati tartibil mushaf al uthmani fi al qira'ati, wato wannan dalili ne akan halaccin mutun ya bar jeranta wato jeranta surori wajen karatu na qiyamul layli, ya bar jeranta su akan yanda suka zo su a al mushaf al uthmani wato mushafi wanda muke aiki da shi yanzu kenan. Wa madda mithluhu, wato kuma muka cin wannan ya gabata a baya safa ta 91, fa qaraha ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya karance ita ma suratu al-imran ka kafinta, ya qara'u mutarassilan ma'aiki alaihi salatu wassalam yana yin karatu sallu sallu ba da gaugawa ba, yana yin karatu dalla dalla sallu sallu ɗaya bayan ɗaya, idza marra bi ayatin fiha tasbihun sabbaha, idan yazo hucewa ta wajen aya wanda a cikin ayar na akwai umarni da yin tasbihi, to zai tsaya yayin tasbihi din, mun gane da kyau wa idha marra bi su'alin sa'ala, idan yazo hucewa da wata aya wanda a cikin ayar nan akwai bukatar a tsaya ayi roko, yana tsaya ayi roko. Was'alullaha min fadlihi, yana tsaya wa yi roki Allah subhanahu wata'ala, Allah muna roƙonka kaza, muna roƙonka kaza, muna roƙonka kaza. Wa idha marra bi ta'awudhin ta'awadha, wato idan yazo hucewa ta wajen ayar da tayi magana akan neman tsari, to yana neman tsarin nan. Idan yazo hucewa ta ayar da take magana akan jahannam, sai ya nemi tsari akan Allah ta'ala ya kare shi daga jahannam, ya kare al'ummarsa. Thumma raka'a, sannan kuma ya ruku, a cikin ruku'u din sa yana cewa subhana rabbil azim, subhana rabbil azim, fa kana ruku'uhu nahwan min qiyam, dadewar da yayi a ruku'u kwata makacin dadewar da yayi a tsaye. Sannan kuma ya dago kan shi yace sami Allahu liman hamida, rabbana wa lakal hamdu, sai kuma ya tafi sujada, sujada sama kuma kusan dadewar da yayi a cikin ta, irin dadewar da yayi a cikin ruku'u ne. Hadisi yana cikin Sahih Muslim. Shine yace al-haditha, wato idan ka ce al-haditha bi fatihi as-sa, kaiwa sa'un wasali sama ka ce al-haditha, wato bana iqra'il haditha, ka karanta hadithin har karshen sa. To idan ka ce al-hadithi, ka zo da shi bi kasri sa'i, wato kana nufin ila akhir al-hadithi, wato har zuwa karshen hadithin kenan. Ko kuma idan ka zo da shi al-hadithu bi dhammi, magana da kyau, da yi wa sa'un dhamma, ka ce al-hadithu, to za ka ce hadha al-hadithu, ko da makamancin sa. Amma in ya zamanto al-haditha ka kaddara a matsayin maf'ulin bihi ne, sai ka zo da fi'ili da fa'ili. Amma ya zamanto ka ce al-hadithu, sai ka zo da jari da majruri. Amma ya zo al-hadithu, to sai ka zo da imma mubtada, ya zamanto khabar, ko ya zamanto wato fa'ili da wani abu da makamancin sa. Na'am. Wa qara'a laylatan wa huwa waj'un as-sab'a ad-duwal, wato ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama a wani dare baya da lafiya ya karanta surori guda bakwai waɗanda suka fi kowaɗansu surori tsawo a cikin Alƙur'ani a ƙiyamul layli. Wata rana ya yi ƙiyamul layli baya jin daɗin jikin shi, sai ya karanta surori guda bakwai waɗanda suka fi kowaɗansu surori tsawo a cikin Alƙur'ani: Baqara, Ali Imran, Nisa'i, Ma'ida, An'am, A'raf, Anfali da Tauba. Mun gane? Ya karanta wajen izo 20 kenan da darabi, izo 20 da nusufi, har da ma ɗan ƙari kaɗan. To wannan ma'aiki alayhi salatu wassalamu ya haka a lokacin da ba ya da lafiya. Wa kana ahyanan yaqra'u fi kulli raka'atin bi suratin minha, wato a waɗansu lokutan kuma ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin karatu a cikin kowace raka'a daga cikin raka'o'i na ƙiyamul layli ɗinsa, bi suratin, da karanta wata sura, minha, daga cikin as-sab'u ad-duwal, wato waɗannan surori guda bakwai waɗanda suka fowanne sau, yana karantawa. Wannan hadithi shi ma al-imamu Abu Dawuda ya fitar da shi. Wama ulima annahu qara al-qur'ana kullahu fi laylatin qattu, wato ba san cewa ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya karance al-qur'ani ba gabaki ɗayan sa kacokan tun daga farkon sa har ƙarshe a dare guda ɗaya. Ba a rawaito haka ba, kamar yadda Nana Aisha radiyallahu ta'ala anha ta faɗa ga Sa'ad ibn Hisham, lokacin da Sa'ad ibn Hisham wato san fita yaƙi ya mamaye zuciyar shi, yana da gida a Madina, sai ya zo ya sayar da shi saboda ya zamanto ya tafi ya yi jahidur ruhu, ya tafi ya yaƙi Rumawa. Shikenan sai waɗanda suke malamai na Madina suka ce mai, amma laka fi rasulillahi usutun hasana, shin ba ka da koyi kyakkyawa game da rayuwar ma'aiki alaihi salatu wassalam? Waɗansu mutane cikin sahabbai na ma'aiki sun yi niyyar abin nan da ka yi niyya, nasu sai da komai da komai nasu su fita yaƙi cikin ɗaukaka addinin Allah saboda Allah ya arzuta su da shahada. Amma ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ja musu kunya suka zauna. Shi wannan Sa'ad ibn Hisham ya yi wa matar shi, ya saki matar shi, ya ce ta tafi gidansu, saboda shi yanzu kawai sai yake tafiya shahada. ya zo shi Madina zai wannan hajj aka ce mai to ai abin nan da kai baka kyauta ba matarka zo kake ka hada ta da tension ka saka mata ciwon da za ta mutu tana son ka tana tsananin son ka shige ne yace sai dawo da ita yace to a bashi labarin yaje wajen Abdullah da Abbas yace akhbirni an qiyami rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa awmitrihi bani labari yanda ma yake alaihi salatu wassalamu yake wutiri sannan kuma ka bada labari yanda ma yake alaihi salatu wassalamu yake qiyamul layl sai Abdullah dan Abbas yace bazan shiryar da kai ba ga wanda yafi kowa sanin yanda ma yake yin wutiri da kuma yanda yake yin qiyamul layl yace ka shiryar da ni yace ka tafi wajen na Aisha inda ka tafi wajen na Aisha to kaya ne ya tsinke a gindinka ba dun wata tambayar ka ta sallar dare ta ma'aiki alaihi salatu wassalamu kada ka bar daya ma ba tare da ka mata ba kowace za ta baka amsa to sai ya tafi wajen Hakim ibn Aflah sai ya raka shi to da suka tafi ne a cikin tambayar da Nana Aisha radiyallahu anha take ba su amsa wajen yanda ma'aiki ya kasance yana qiyamul layli tace ba ta taba ganin ma'aiki ba ya sallaci dare gabaki daya zatin daga farkon dare har karshe a ce yana qiyamul layli bai tsaya bai huta sannan kuma tace wama a'lamu nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qira'atul qur'ana kullahu fi layla tace tunda nake ni dai ka zaman da nayi da ma'aiki alaihi salatu wassalamu ban taba sanin cewa ya karanta alqur'ani gabaki dan alqur'ani ba a dare daya yana karantawa kaso mai tsoka wani lokaci yana karanta wani kaso a cikin sa amma baya karance shi daga gabaki daya yana cikin sahih muslim hadisi ne da tsau a wato asar din na Aisha wanda Zurara ya rawaito daga As'ad ibn Zurara wato Sa'd ibn Hisham mun gane bal innahu lam yarda zalika li Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma wato hakika bar ma dai hakika ma yake sallallahu alaihi wasallam bai yarda da hakan nan ba bai yarda da karantawa alqur'ani ba gabaki dayan sa a dare daya kamar yadda wato Abdullah dan Amr ibn al-As wannan shine daidan nasa yana wannan shine aikin sa to bai yarda da hakan din ba ga Abdullah dan Amr ibn al-As lokacin da ma'aiki alayhi salatu wassalam yace da Abdullah ibn Amr ibn al-As yace da shi iqra'il qur'ana fi kulli shahr wato ka dinga sabkewa alqur'ani a kowane wata ya mun laili dinka kada ta fice ta izu biyu kullum sai zamanto a kowane wata kana da kwai sabka guda a kowane wata ka dinga sabkewa alqur'ani mala Abdullah ibn Amr ibn al-As yace qultu inni ajidu quwwata ce ya rasulullahi izu biyu kamar rago ai abin da zan iya yi din nafi karfin izu biyu zan iya samun karshashin sama da izu biyu a kowane dare qala faqra'u fi 20 layla mazala ce to ka dinga yin izu uku kullum sai ka dinga sabkewa alqur'ani a duk kwana 20 duk dare 20 kai sabka duk dare 20 kai sabka cikin wata biyu sai ka yi sabka uku wala Abdullah ibn Amr ibn al-As yace qultu sai na ce wa ma'aiki alayhi salatu wassalamu inni ajidu quwwatan hakika ni ina iya samun karfin da zan yi sama da izu uku a kowane dare na fi karfin izu uku na marirai ne qala faqra'u fi 70 wala tazid ala zalika wazala sallama yace da shi to ka dinga saukewa alqur'ani a cikin sati a cikin kwana 7 kada ka kara kan kwana 7 kuma kada ka yi kasa da kwana 7 zamanto a kowane sati kana da kwai wato sabka guda sai zamanto mun dauki subu'u kuma da buga daga bakara in ka tashi zaka fara karatu inda yake tsayawa in kana karatu da riwayan wurshi zaka zai tsaya ne ya sudduna anka sududa kan kurina fa kaifa idza asabatu musiba wannan shine wato subu'i na farko subu'i na biyu daga nan zaka kai karshen izu din qalal mala'u walladina yumassikuna bil kitabi wa qamus salata inna la nudhi'u ajra al muslihin subu'i na uku a dare na uku in ka tashi zaka yi qiyamul layli daga wa izda taqan al jabala zaka kai cikin suratu ar-ra'd a cikin suratu ibrahim can alam tara kayfa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan ka shajaratin tayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis samaa tu'ti ukulaha kulli hinin bi idzni rabbiha wato na akwai subu'i a dare na hudu idan ka tashi ka fara karatu daga alam tara kayfa daraballahu mathalan zaka kai cikin suratul mu'minun qad aflahal mu'minun zaka je fadar Allah ta'ala da yace fadharhum fi ghamratihim hatta hin ayahsabuna anna ma nubiduhum bihim min malin wa banin nan akwai subu dare na hudu kenan dare na biyar idan ka tashi zaka tashi daga nusari ulahum fil khairati daga nan sai ka kai zuwa cikin suratul saba'i cikin suratul saba'i wajen wa ma kana lahu alaihim min sultanin illa lina'lamu man yu'minu bil akhirati mimman huwa minha fi shakkin wa rabbuka ala kulli shay'in hafiz wato nan anan wa ma kana lahu alaihim min sultanin kuri anan kuma subu'u yake sai kuma dare na shida idan ka tashi zaka yi kyabule zaka tashi da kan wa ma kana da idan ka tashi da kanta sai ka kai karshen suratul fatih mun gane da kyau aya ta karshe wanda za a karanta a daren shine za a karanta Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam har zuwa wato wa'ada Allahu alladhina amanu wa 'amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima to anan karshen subu yake a dare na shida a dare na bakwai kuma za a karanta daga bidayatu suratul hujurat zuwa minal jannati wan nas wannan shine subu mun gane to maike alayhi salatu wassalam yace da shi to ka sabke alqur'ani a cikin kowane sati so daya a qiyamul layl dinka kada ka kara akan haka kada ka ce kuma zaka sauke alqur'ani kasa da kwana bakwai mun gane thumma rakhasa lahu yace ya rasulullahi ajidu bi quwwata sai sati guda sai ayi sati guda zan yi murajan alqur'ani ai na fi karfin haka sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya mai tarkhis ya mai rangume an ya qara'ahu fi khams ya karance alqur'ani din ya qiyamul layl da shi cikin kwana biyar kaga cikin kwana biyar kwa shine zai mai da shi izu 12 izu 12 ranan farko zuwa la tajidanna rana ta biyu zuwa wa ma ubarri'u rana ta uku zuwa wa qala alladhina rana ta hudu zuwa ilayhi yuraddu ilmu sa'a rana ta biyar zuwa karshen alqur'ani mun gane thumma rakhasa lahu an yaqra'ahu fi thalathin sannan kuma maike alayhi salatu wassalam ya bashi damar ya karance shi cikin kwanaki guda uku saboda ya ce ya rasulullahi kwana biyar ba ai kin nake yayi tsawo da yawa sai ya yi kwana biyar sannan a cikin qiyamul layl ita zan sabta alqur'ani ai abin kaman na rago zalala ce to ba laifi ka karance shi ka sabta alqur'ani cikin darare guda uku sai ya zama to kowane dare ka yi qiyamul layl da izu 20 kai abin nashi mai karfi ne fa ina ga yanzu ai ko na farko din sai an jaji ki wala ko na farko din sai an jaji ki yanzu daga bakara ka kawo sai qulu sufahu yanzu ne ina ga daga bakara dai in aka ce qiyamul layl yayi kokari ne zai kawo bakin inna allaha la yasahi eh ta karanta aya 2-3 a cikin kowace tsayuwa to amma zuwa bakin sai qulu wannan sai jajirdattu tafiya ta farko zuwa bakin wazkurullah ko ba sai wadanda suka fi kowa jajircewa zuwa subu'u illa man rahima rabbuka na'am wa nahahu an yaqra'ahu fi aqalla min dhalika maike alayhi salatu wassalam ya hana abdullah ibn amr ibn al-as ya karance alqur'ani cikin mafi karanci da kwanaki uku wazala salama ya hana shi ya karance alqur'ani kasa da kwana uku yace kada yayi hakan wa allala dhalika fi qawlihi lahu wato maike alaihi salatu wassalam ya fadi dalilin da yasa yace mai kada ya sauke shi sama kasa da kwana uku yace da shi man qara alqur'ana fi aqalla min thalathin lam yafqahu wato dukkan wanda ya sauke alqur'ani da dare qiyamul layl din sa ta dare ya sauke alqur'ani kasa da kwana uku yayi izu 30 yau yayi izu 30 gobe ya sauke alqur'ani cikin kwanaki guda biyu lam yafqahu ba zai samu damar nutsuwar da zai tadabburin alqur'ani din ba indai saboda kai at-tadabbur ne kitabun anzalnahu mubarakun liyadabbaru ayati wa liyatadhakkaru ulul albab wato shine akwai buƙatar ka bi asallusan mun gane da kyau to lokacin da mutumin da zai karanta shi cikin kwana biyu kaga ba zan can tadabburi ake ba yanzu magana ana magana akan hadda ta yi kwari hadda in ta yi kwari kuma sai a dawo a yi tadabburi din amma dai a ce mutum ya sauke alqur'ani cikin qiyamul layl ta kwana guda biyu to lallai ba zai tsaya yayin tadabburin sa ba yanda ya kamata shi yasa akwai marhala ta talabul ilmi akwai kuma marhala ta kyautata karatu din da kuma tsayawa a fahimci ma'anar shi da kyau. A wancan lokacin su sahabbai na bayake alaihi salatu wassalamu duka ulumul qur'an a lokaci ɗaya suke tafiya da shi, su koyi alqur'ani yanda ake karanta shi, su haddace, su san ma'anar shi, kuma su yi aiki da shi. Wannan shine abin da Abu Abdurrahman As-Sulami ya faɗa, ya ce Uthman dan Affan da Abdullahi dan Mas'ud da waɗansu su Allah ta'ala ya ƙara yarda da su, sun ba mu labarin cewa idan suka koyi ayoyi guda goma daga bakin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ba sa ƙetare waɗannan ayoyin goma su shiga ta 11 zuwa ta 20 har sai sun haddace waɗannan ayoyi din, sun iya karanta su, sun haddace su, sun yi aiki da su, sun san ma'anarsu. Sai zama to a tadabbur a wannan lokacin kana karantawa, tadabbur din yana zo maka saboda ka san abin da kake karantawa. Amma yaro wanda bai san abin da yake karantawa ba, ya san ta'ali, ya san izab, ya san ijlis, amma bai san ya dauko aya ɗaya ba, wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun liyadabbaru ayati wa liyatadhakkaru babu hadha kitabun anzalnahu afa antum lahu munkirun wa hadha dhikrun mubarakun anzalnahu afa antum lahu munkirun. Ba zai iya fassara maka ba. Kaga shi wannan at-tadabbur fi haqqihi akwai lokacinsa, mun gane yawa. Idan mutum ya kai lokacin da zai yi tadabburi, to kada ya dauki, kada ya kwashi da yawa, ya kwashi iya abin da zai tsaya yana nutsuwa, saboda ayoyi na alqur'ani a kullum mai karanta su ana so a ganshi cikin nutsuwa, saboda Allah ta'ala ce allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillahi ala bi dhikrillahi tatma'innu qulub. Kuma sai mutum ya dinga bayan ya haddace alqur'ani, kada ya tsaya haka nan yayi ta fama akan ya san ma'anonin na alqur'ani, me waccar aya take dauke da shi na saƙo, me waccar aya take dauke da shi na hukunci, me waccar aya take dauke da shi na labari. Ya zama to ayatu al-ahkam da ayatu al-aqida da ayatu al-akhbar rasulunsu dukkaninsu ya san ma'anarsu daidai gulgulo, ya bibi tafasir daga wato al-mabsuṭāt, sannan kuma tun daga wato al-mubtadi'un zuwa al-mutawassitun zuwa kuma al-mudawwalat, ya kokari ya karanta. In ka dauka irin su Jalalaini, tafsir din Jalalaini za mu ga cewa yana daga cikin wato al-mubsuṭāt ƙanana. Ka dauka irin tafsirul karim ar-rahman, yana daga cikin al-mubsuṭāt wanda ba a shimfiɗa bayani 100% ciki ba. In ka dauka Ibn Kathir mai juz'i hudu kenan, ba mukhtasar nasa ba, za ka ga shi kuma shi dan tsaka-tsakiya ne, ba za ka saka shi cikin waɗanda suka yi bayani takaitacce, kuma ba za ka saka shi ba cikin waɗanda suka faɗaɗa da yawa. Amma in ka ɗauki irin su al-jami'u li-ahkamil qur'an na Qurtubi, irin su jami'u li-bayan an ta'wili ayatil qur'an na al-imam Ibn Jarir al-Tabari, in ka ɗauka irin su mahasin ta'wil na Jamaluddin al-Qasimi, in ka ɗauka irin su ruhul ma'ani na al-imam al-Alusi, in ka ɗauka irin su wato tafsir din nan at-taysiru at-tafsirul munir at-tafsirul munir fil aqidati wash-shari'ati wal manhaj na ad-doktor Wahbatullah Zuhaili, akwai tafsir da dama wanda sun tsawaita su, kuma sun tsawaita za ka ga cewa a kowanne kuma fi kullin khair, a kowane akwai alkhairi wanda yake mai dimbin yawa. Can na kasa din nan, man kana fi hadhihi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Duk wanda bai karanci wadancan na kasan ba, sai yace kawai mataki na sama zai hau, yace kawai shi da Ibn Jarir al-Tabari zai fara tafsiri, ko da al-Jami' li-ahkam al-Qur'an na Qurtubi zai fara tafsiri, sai ga cewa yafi zamantowa makahu sama da wanda shi kuma sai da ya biyo can din kasa, ya fara da waɗancan hin ƙaranan mataki mataki da har iso zuwa gare su, an gane. Amma in ya zama to mutum yace zai yi wa ilimi da ralabi kiya, shi yafi ƙarfin tafsirul karim ar-rahman na Sa'di, yafi ƙarfin Jalalaini, yafi ƙarfin Raddul Azhar, wanda waɗannan su kuma su ne wanda suke wato an-nuqdatul ula a bangaren tafsiri, mataki na farko wanda zaka bi wajen ka fahimci sakon da ayoyi suke dauke da shi cikin ruwan sanyi ba tare da an tsawaita maka ba. Sannan ka zo Ibn Kathir, zaka gani in ka karanta Ibn Kathir da waɗancan littattafan na baya, zaka ga cewa Ibn Kathir yayi tausi'i da yawa. To amma kuma kana shigowa irin manyan littattafan, zaka gane shi ma Ibn Kathir ashe ya ikhtisari, takaitawa bai yi bai tawili ba mun gane to wannan haka ya kamata mutum ya zamanto bayan ya haddace alqur'ani kada yayi iktifa'i da ya haddadin yayi kokari ya san ma'anonin na alqur'ani din saboda wannan su za su kara mai jin dadin karatun nashi na alqur'ani yana karatu ya ji dare yayi amma bai ma san daren yayi ba karfe 1 tayi tunanin shi karfe 9 ce karfe 3 tayi tunanin shi karfe 12 ce saboda iya abin da yake karantawa din nan shi yake doka hankalinsa mun gane wa fi lafzin a cikin wani lafazi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace la yafqahu man qara alqur'ana fi aqall min thalath dukkan wanda ya karanta alqur'ani cikin kasa da kwanaki guda uku to baya iya yin idrakin baya iya dokan baya iya fahimtar abin da sako alqur'ani din yake dauke da shi saboda a wannan lokacin fabar da zai shine ya karance qur'ani din ba wai yayi tadabburin abin da alqur'ani yake dauke da shi ba mun gane akwai bambanci tsakankanin at-tadabbur da kuma yawan karatu zamu ga al-Imam An-Nawawi cikin littafinsa At-Tibyan fi Adabi Hamalat al-Qur'an ya kawo bayanin magabata wadanda suna saukewa alqur'ani a dare daya mun gane wancan ya dullu alal jawaz wannan kuma yana nuni akan lokacin da kace so kai tadabburi shine ga yanda zaka bi ga matakin da zaka bi wancan alal jawaz wannan kuma akai inda tadabburi zaka bi shine kai kada kai kasa da kwana uku amma in kana so hadda ta zauna da kyau a lokacin da kana fi ayyamin talab to shine ka hana idan ka barci kana idan ka barci kai ta kai kawo irin yanda ake karatu Laraba za ka ga mutum uku mutum hudu sun tsara karatun su da Laraba wanda ba da lasu bi kawo ba sa cutar da wancan ba sa cutar da wancan suna karatun su su kadai wadansu kuma za ka ga su yi da lasu bi kawo wadansu kuma su yi kaza kowanne wanda manhajarsa shine ya za a yi tilawarsa ta inganta ya za a yi karatun shi ya gyaru ya za a yi ya dinga karatu mai yawa ba tare da ya fadi ba har kuma Allah tabaraka wa ta'ala yi wa bawa gamnakatar ya zamanto ya zama hakan din ya zama gwani din zakara din mun gane da kyau summa fi qawlihi lahu sannan kuma cikin fa'ir ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da yaga Abdullah ibn Abu ibn al-As yace da shi fa inna li kulli 'abidin shirratan wato hakika kowane mai ibada yana da kai nishadi yana da kai karshashi da jin dadi wanda yake na ibadar da yake lokacin da kake karatun alqur'ani akwai lokacin da zaka ga kana cikin nishadi kawai kai tai kana cikin nishadi haka lokacin da kake sallar dare zaka ji ka ba ka da nauyi lokacin da ba ka da nauyi zaka ji da nishadi karatun yana da dadi ba shi da matsala a bakinka wani kulli shirratin fatratan sannan kuma wato kowata kowane nishadi yana da kai kuma fatara tashi daga karshe yana da kai kasala a karshe duk lokacin da ka zamanto ka fara aiki zaka fara shi da kuzari zaka fara shi kana jin dadi to amma kuma sai ga lokacin ka gaji mutumin da zai tafi gona da sassafe zaka ga lokacin da zai fara noma zaka ga ya fara shi da karfi da kuzari amma kuma can daga rana ta fara bugan shi sai kuma hoyana tsayawa ya minti 1 2 a tsaye kira yi wannan a waya kana ina kaza 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 amma lokacin da yazo shi ya fara aiki ko kira shi a waya ba za ka kai ba zai daga ba saboda a wannan lokacin yana cikin karshashin shi to haka lokacin da mutum ya fara karatu za ka ga cewa a farkon ya dauki abin da zafi amma kuma daga karshe kuma za ka ga cewa yayi watsi da abin fata fata lokacin da mutum ya kwashi abin da zafi to kuma sai ya saka shi da zafi mun gane fa imma ila sunnatin wa imma ila bid'a madalla salama ce to wannan fatira ta bawa imma dai ya zamanto zuwa ga sunna imma ya zamanto zuwa ga bid'a ɗayan biyu ne dama idan mutumin da ya zamanto iqtasada yayi tsaka tsakiya yayi alqasdu cikin al'amarin sa bai huce gona da iri ba to sai ga cewa fatira tashi yayi ta ne zuwa ga sunna saboda madalla salama ya faɗa ga Abdullah ibn Abbas yace da shi wato inna li nafsika alayka hazzan wa li aynika alayka hazzan jikinka yana da kai rabo na ka basho damar ya huta haka idanka yana da kai haƙi na kwanta kai barci a lokacin da yake bukata to lokacin da ya zamanto fataral mutun ta zamanto ta haka ce bayan yayi karatu ne ya danga shi sai kuma ya kwanta ya huta saboda ya baiwa kanshi haƙin sa na hutu ya baiwa idansa haƙin sa na barci kaga wannan fataratuhu ila sunnati amma idan ya zama to mutum fatratuhu ila bid'a ya zama to yana jin barci din yaki yana jin gajeri yaki kwanta ya huta sai ya fadi bakki wannan fatratuhu ila bid'a ya kwashi abin da yafi karfansa yasa lokacin da wata mata Khawla bintu Tuwait amma da Aliba Muslim ya kawo sunanta amma cikin Bukhari ba da na Aisha bata ambaci sunanta ba fadala ya shigo wajen Nana Aisha radiyallahu anha ita wannan baiwar Allah tana baiwa Nana Aisha yanda take kiyamul layl tace ai ita kowace dare bata barci kwana take tana sallah fadala ce mata wace ce wannan tace fulana tadhkuru min salatiha kaza 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 fadala ce ma alaikum wa tudiqun fa inna Allah la yamallu hatta tamallu ina umartar ku da ku yi riko da abin da za ku iya dawoma a kan shi wannan bata iya bata barci kullum tana kwana tana sallah dan lokaci kankane za ta ga ta gaji ta fasa kuma in ta fasa ta yi watsi da abin yace Allah ta'ala baya kosawa da ba ku lada har sai kun kosa da daina aiki ngan da kyau Allah ta'ala baya mu'amalantar ku mu'amala ta wanda zai ce ya gaji da aikin da kuke yau kai aiki na alheri an baka lada gobe kai an baka lada jibi kai kai wata guda kana yi Allah ce kai hakuri man dan uwanka shi ma ya samu Allah baya muku wannan sai lokacin da ka daina aiki din lokacin da kake yawan aiki a lokacin kake ƙara samun kusanci zuwa ga Allah mun gane ba irin dan adam bane lokacin da ka cika yawan aiki kudin kai na ta karuwa yanzu ka tara wata jika 100 a wajen shi to in ka zo amsa zai ce a yanzu sai ka bin dan jara kuma sai ka mu aiki na kwana guda jika 5 dinka sai ya zama to an baka jika 100 ciccu to shi Allah ta'ala in ya tashi in kana aiki kullum kullum to aikin kullum ƙara habaka yake ƙara habaka yake mun gane fa man kanat fatratuhu ila sunnatin faqad ihtada wato dukkan wanda ka sala shi da hutun shi ya kasance zuwa ga sunna ne to haƙiƙa ya shiru wa man kanat fatratuhu ila ghairi zalika faqad halaka dukkan wanda hutun shi da ka sala shi ta kasance ne zuwa ga wani wato sunna to haƙiƙa shi kuma ya fada cikin kwari na halaka walizalika kana sallallahu alaihi wa sallam la yaqra'u alqur'ana fi aqall min thalath wato saboda haka ne ba farin jakadan Allah sallallahu alaihi wa sallam farin jakada ya kasance baya karanta alqur'ani baya saukewa alqur'ani cikin ƙasa da kwanaki guda uku cikin ƙasa da kwanaki guda uku wannan shine akthar na halayen mayaki mafi yawan halayen mayaki kiyamul layl din sa ba ta huce izo 20 amma kuma an rawaito a wadansu kiyamul layl din ya fice izo 20 din to amma dai akthar saboda in aka ce mafi yawa ake magana saboda asha zalabi qasu alaihi dan abin da yake daya daya kune wanda ba shi yafi yawan afkwa ba a magana akan sa idan ana magana akan kana yafalu kaza ya kasance ra aikata kaza to abin da yake dan kadan din ba ambato shi koda wannan dan kadan din ya tabbata saboda ya nuni akan cewa wannan shine yafi yawan ni wancan kuma ne yadulla alal jawazi mun gane wa kana yaqulu ma'iki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kasance yana fada yana cewa man salla fi lailatin bi 200 ayatin dukkan wanda ya karanta aya 200 ciccif a kiyamul layl din sa da yayi yayi sallah da ayoyi 200 ciccif a dare fa innahu yuktabu min al-qanitin al-mukhlisin wato haƙiƙa za a rubuta sunan shi cikin masu biyayya ga Allah masu tacewa ibadar su dan Allah wato wannan ya tabbata cikin sunan Abi Dawud hadithin Abdullah ibn Amr ibn al-As manzon sallallahu alaihi wasallam ya ce man qama bi 10 ayatin lam yuktab min al-ghafilin wa man qama bi 100 ayatin kutiba min al-qanitin wa man qama bi 1000 ayatin kutiba min al-muqaddirin Allah sallama ce dukkan wanda ya kiyamul layl ya karanta ayoyi guda 10 ciki ba za a saka sunan shi ba cikin wadanda suke gafalallu wanda Allah ta'ala ya ce wa zkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri min alqawli bil ghudwi wal asal wa la takun min alghafilin lokacin da kai kiyamul layl da aya 10 ba za a rubuta sunan ka ba cikin alghafiluna wadanda suke rafkanannu wanda ba su san inda aka sa gaba ba ba su san ba kimar lokacin su madala ce wa man qama bi 100 ayatin kutiba min alqanitin dukkan wanda ya kiyamul layl ya karanta aya 100 misali ya doki wato suratu Yasin ya karance ta. Ya diba suratul Yasin aya 12, aya 82, sai ya karance suratul Muzammil aya 18. Ta bada aya 100 ciccif ko? To duk wanda yake amulele da ita. Ko kuma ya karance suratul Yunus, wanda suratul Yunus aya 109 ce. Ko kuma yake amulele da suratul Mu'minun qad aflaha al-mu'minun. Suratul Mu'minun muke towa mai atun wa 19 ayatu 120 ba da yake na 120 ba da yake. Kaga ko ya dauki suratul al-anbiya, ko ya dauki suratul wato Yusuf, wanda waɗannan dukkaninsu sun haura 111 Yusuf da anbiya suru adadin surunsu ɗaya ne. An ka dauki Hud 121, waɗannan in mutum ya karance su. Ko mutum ya dauki suratul Hijr aya 99, 101, kaga in ya hada da Fatiha ya gaba. Ko mutum yana gaugawa ya dauki suratul Waqi'a, suratul Waqi'a ita ma tana dauke da aya 99, 99 aya, dama wasu uku ne a Qur'ani, 99 aya, sai kuma 99 na ajital, guda hudu kenan. In muka dauki sura mai aya 99, akwai suratul Hijr, akwai suratul Maryam, akwai kuma suratul Waqi'a, su uku, sai kuma 99 na ajatan waliya, na ajatun wahida. Mun gane? Ko ya dauki Hijr, ko ya dauki Maryam, ko ya dauki Waqi'a, to za a rubuta sunan shi cikin alqanitin, masu biyayya ga Allah. Wa Maryam ibnata Imran allati asana farjaha fa nafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat min alqanitin. Mun gane? Na'am. Wa kana yaqra'u fi kulli laylatin bi bani Isra'il wa Zumar. Wato ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya kasance yana karanta waɗannan surorin guda biyu a cikin kowane dare. Yana karanta suratul Isra da kuma suratul Zumar. Za mu ga cewa suratul Isra aya 110 ce ciccif a riwayan Warshu, makiyatun waya mi'atun wa ashru ayat, aya 110 take. A riwayan Hafsu fa aya 111. To Manzala Sulaiman yana karance ta da kuma suratul Zumar. Suratul Zumar ita kuma aya 72 ce, makiyatun waya 72 aya, aya 72 ce. Amma za mu ga cewa a riwayan Hafs aya 75 ce, amma a riwayan Warshu aya 72 ce, saboda akwai guraren da Hafs yake aya, wanda kuma a gurin Warshu waƙafi ne, ba wai aya bane. Wa kana yaqul, ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana fada, yana cewa man salla fi lailatin, man salla fi lailatin bi mi'ati ayatin, dukkan wanda yayi sallah a cikin dare ya karanta ayoyi guda 100, lam yukutab min al-ghafilin, ko ba za a rubuta sunan shi ba cikin waɗanda suke rafkanan nan. To wannan kamar yadda muka fada hadithan Abdullah ibn Amr ibn al-As, wanda yana cikin Sunan Abi Dawud, ya tabbatar da cewa wanda ya karanta aya 100 za a rubuta sunan shi ne cikin al-qanitina, masu biyayya ga Allah tabaraka wa ta'ala. Wanda kuma ya qiyamul layl da aya 1000, ya karanta aya 1000 a cikin qiyamul layl din sa. Kaga aya 1000 ai ba ta da yawa ko? Karoji suratul Shu'ara aya 221 da wani. In karoji suratul Saffati aya 200 ce ba 18, aya 182 ce. Kaga in ka hada ta da suratul Shu'ara da suratul Saffat za su baka aya 400 har ma da dan kare. To in ka maimaita su su biyu za su baka aya 800. Mun gane? Sai kuma ka dauki suratul Shu'ara ka yi ta, ta samu aya 1000. To in muka dauki suratul Shu'ara dukkan ta gabaki ɗayan ta izu ɗaya ce, bata ma karasa izu ɗaya. Saboda ta fara da kan nisufi na waƙalar da zai laruju da ƙawana ƙasimi, kuma ta ƙare ba ta kai nisufi na ƙalu a nominu ba, saboda wa in naka latulakar ƙura'ani shi ne kan nisufi. Kaga a ce izu ɗa suratul Saffati ita kuma dukkaninta ba ta huce sumuni shida ba, ba ta huce sumuni shida ba, ba ta kai sumuni shida ba, ta ɗan rage da sumuni shida. Za mu ga cewa duka karatun ba zai huce izu biyu ba. To in ka ɗauka izu biyu sau biyu izu huɗu, sai kuma ka ƙara ɗaya izu biyar, idan kai uzu biyar ka karanta ne aya dubu to wannan za rubuta sunanka cikin al-muqantarina wadanda suke wadanda ake taskance musu dukiya mai yawa a cikin sikelin su na kyawawan ayyuka an gane wa kana ahyana yaqra'u fi kulli raka'atin qadara 50 ayatan aw akthara wato ma'aiki sallallahu alaihi wasallama a wadansu lokutan ya kasance yana karanta gulgudan aya 50 ko sama da aya 50 a cikin kowace raka'a kuma yanda al-Imam al-Bukhari ya fitar da hadisin nan na Aisha radhiyallahu anha tana magana akan cewa ma'aiki alaihi salatu wassalam fa yasjudu min zalika fa yasjudu sajdatan min zalika qadara ma yaqra'u ahadukum 50 ayatan qabla an yarfa ra'sahu wato saboda tsayuwar da yake irin kusan sujada sace tace to mazala yana yin sujada sujada guda daya daga cikin sujadun da yake yi gwalgwadan yanda kowanne daya daga cikin ku zai karanta aya 50 ta alqur'ani kafin ya dago kansa da ku gani cewa ayoyi sura wanda take dauke da aya 50 muna da suratul mursalat suratul mursalat ayoyin ta guda 50 ne idan muka dauka suratul muddathir aya 55 take dauke da ita idan muka dauka 55 aya kaga suratu al-qamar ita ma aya 55 gare ta aya 55 gare ta akwai 52 aya guda biyu a jere suratu nun wal qalami da suratul haqa 52 ne su wadannan akwai ayoyin da sun dan rage da 50 kadan akwai kuma wanda sun haya da 50 kadan akwai kuma wanda suke daidai da 50 mun gane to in ka dauki suratul mursalat ita ce wanda take daidai da 50 din in ka dauki suratu at-tur 47 aya kira 47 take dauke da ita idan ka dauki suratul nazi'at 45 aya 45 take dauke da ita idan ka dauki suratu al-ma'arij sa'ala sa'ilun 44 aya 44 take dauke da ita idan ka dauki al-haqa da nun 52 suke dauke da shi idan ka dauki suratu wace kuma suratu qaf wal qur'an al-majid da muga cewa ita ma tana dauke da aya 45 45 aya take dauke da ita to kaga cewa akwai surorin da wato suna dauke da aya 50 in ka dauki suratu shura suratu shura ita ma aya 50 ce daidai suratu shura makiyatun waya 50 aya 50 daidai take dauke da ita kaga suratu ad-dukhan aya 56 56 aya asunan za ka gani cewa kana da kowa wanda za ka karanta sura conflict kun kuma za ka dauki ayoyin da suke gajeru ne ba su da tsawo sosai sai ka raba suratu ash-shu'ara gida hudu raka'a ta farko aya 50 raka'a ta biyu aya 50 raka'a ta uku aya 50 raka'a ta hudu aya 50 har ka samu ragowar aya 26 mun gane da kyau kaga shi ma nan da fi khairun kaseer wa taratan yaqra'u qadara ya ayyuhal muzammil a waɗansu lokutan kuma ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana karanta yana yin karatu a cikin qiyamul layl din sa gulgudan ya ayyuhal muzammil kamar yanda muka faɗa da zu asar ɗan Abdullahi ɗan Abbas wanda al-Imam Abu Dawud ya fitar da shi yace hazartu qiyam an-nabi sallallahu alaihi wa sallama fi kulli raka'atin bi qadari ya ayyuhal muzammil na kirda aranci tsayuwar da ma'aiki alaihi salatu wa salam yake a cikin kowace raka'a gulgudan karanta suratul muzammil ne mun gane da kyau kaga suratul muzammil aya 18 aya 18 cikin alqur'ani in ka dauka akwai masu ayoyi 18 18 aya aya 18 suratul muzammil 17 aya suratu at-tariqi ke tuma 17 aya in ka dauka suratu al-infidar al-infidar 19 aya in ka dauka suratul a'la tama 19 aya wato 17 18 19 da kai ta gani irin waɗannan a cikin alqur'ani to ina ga nan ya kamata a ce mun kwana a karatu na gaba insha Allah ta'ala za mu tashi da kan hadisi mai so wanda ma'aiki alaihi salatu wassalamu ɗaya daga cikin sahabbansa yayi dako yanda manzala sallama yake qiyamul layli abinda muka yi daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada akai abinda muka yi kuskure ko tuntuba harshe Allah ta'ala ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.